Mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar Hausa da irin kalubalen da suke fuskanta shine maudu'in da muke tattaunawa akai tun makonni uku da suka gabata tare da Hajiya Binta Radio Speaking da Hajiya Aisha Mu'azu kafin mu dora. Ga wani dan gutsire daga cikin shirin da ya gabata inda Hajiya Aisha take cewa
ba hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar ƴaƴan auren kakanninsu. Uwa ta shiga duniya ta bar ƴaƴan saboda me yasa? Saboda iyayenta ma sun gallabe ta, bata ji dadin zaman gidan miji ba, bata ji dadin zaman gidansu ba. Da iyayenmu za su ci, sai kiga in aka fara magana sai kiga sun fara, mu ma haka kakanninmu suka yi, mu ma haka iyayenmu suka yi. What a quick change, yanda zamanin ne yake canja yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci, ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it means. Ya kamata a ce iyayenmu su zauna su yi nazari dan iyayenku sun muku haka, ba lalle bane ba ko kuma ku mana duniya nan canjawa yi. Da ba kasar ake using ba, yanzu ina kasar, yanzu ba an koma CD ba, yanzu ina ma CD, yanzu an koma suna USB.
To daga nan za mu dora a yau. Ai sauraro lafiya. Yarinya ce ba su da shekaru masu yawa, ba ta yi shekaru 25 ba, tana da ƴaƴa biyu kuma ba yaro ta haihu. Wato na ce yaro ba yaro irin ƴan rata shekaru 1 biyu tsakaninsu ba, a'a babba ta aura. Tana gani yawanci zaki suna aurar da ƴaƴansu ga manya domin suna tunani cewa sun san da kimar mace da darajar aure, saboda haka za su fi kula da mata da kuma riƙe amana. Amma sai aka waye gari abin ba haka yake ba. To wannan yarinya dai aure ba daɗi, sai ta wata da watanni sama da wata 5 ba ta sami miji a ido ba. Miji ba kuma jahili ba, yana da ilimi na boko da muhimmanci, ya iya gwargwado. Ko da yake gaskiya zai yi wuya a ce mutumin da yake da ilimin addini ya wofantar da matarsa. Yarinya ƙarama ga ta kyakkyawa, wanda ni a gani na hakan ka iya jefa ta cikin wani yanayi. Ita ce matarsa ta biyu, yana nan gari inda yake aiki da uwar gidansa, sai ya ajiye ta a wani gari daban wanda tsakanin garuruwa biyun ba wani nisa ne. Da za a yi ce wai ba zai iya zuwa ya ganta ba bayan sati 1 ko 2, a'a ba ci ba sha, ga yara biyu, kuɗin makaranta dai za a biya. To ta ce idan dai ta saka sha ido, to ya zo aiki ne garin, shine tsakanin ta da shi. To mahaifinta shike ta tausa ta tun lokacin Allah, kuma sai ta Allah ta kasance ya rasu. To abun tashin hankali ma shine rasuwar mahaifin nata, ta kasa ma kiran shi mijinta gaya mishi, sai Amine sa ta kira ta gaya mishi. Baya ma kiranta, ba ta iya kiransa domin ya rufe layinta, ba ta iya kiransa. Irin wannan suna da dama, wannan kaɗan kenan daga cikin wanda yake faruwa. Mai yuwa ma bai kai ma, ba ma batun mai yuwa bai ma kai na wata ba.
Yanzu kamar wannan yarinya da kika bana labarin tsakani da Allah, yanzu me ya amfani irin wannan auren? Yarinya tun ta da kuruciyarta an sa, an zo an sa ta a cikin halin kuncin rayuwa. Sai dai shi aure da ke ganin sa kamar zubin adashi ne. Duk abin da ka shuka a aure zaka girba a gaban Allah. Ya yi dai in tai hakuri zaka girbe hakurinta, sannan kuma most probably in Allah ya sa ku auren ya mutu ne ko wani abu, in ta tashi kuma Allah zai musanya mata da mafi alheri. Abin da shi ne mutum ya tashi zaben miji a duba mai addini, kamar yadda manzon Allah ya ce da ɗabi'a mostly kuma asali yana da kyau auren miji mai asali, because yawanci in ya samu kyakkyawar tarbiyya ya fito daga gida wanda suke da tushe, zaki ga aƙalla yana da waɗanda za su faɗa masa su ji. Yanzu kamar wannan da kika bani labari, wani probably shi mijin kin ga ba shi da mafaɗa, ba shi da wanda zai gaya masa su ji, shi yasa yarinyar ma har duka wannan abubuwan suka faru bata ma san wanda za ta je ta kai ma kukanta ba, sai dai mahaifinta. To magana dai aure dai abubuwan da yawa, sai dai kawai mu ce Allah ya datar da mu.
Hajiya Aisha, me zaki dora daga ƙarshe?
To gaskiya Hajiya, akwai abu ɗaya da nake so mutane su gane. Akwai matan da suke abusing mazajensu, amma we are always focused on abusing inda ake ma mata.
Haka.
I'm not trying to be defensive. Ai duk abu da ya faru, there is always two sides of a story. Wance za mu iya magana da mai gidanki? In ta ce ba za ki iya ba. In kai kina da miji, you can sit down with your husband. Sai ki magana da mai gidanki. Gashi da Allah, I really want to know what is going on a gidan.
Haka.
Mai gidanki in ya san mai gidanta, shi a cikin hira zai zauna a cikin hira zai jefo mishi magana kin ga dan sai ki samu story biyu kin ga yaran yanzu da sai ake musu aure maganan gaskiya mu millennium parents mun ba su wannan right in kin ga zaki iya ki zauna in kin ga ba zaki iya ba ki tafi iyayen mu ba a musu haka ba sai ki ga iyayen mu sun zauna shekara 60 shekara 50 suna tare da mutum daya a iyayen su ba su ba su option ba ai aure ko ba a ce ka je waye ko dan wala ko mijin ka na wulakanta ka ka je ka zauna ba no kan mijin ka na wulakanta ka an kike kokarin duk duniyar ne ki ga komai ya zama normal kika ga baki iya ba ai yana da iyaye yana da magabanta yana da alwali ai ba shi ya daura maka shi aure ba sai ki je ki gaya musu ba ma ki kai makara ma iyayenki ba dan kada abin ma ya zama guzurutso ma
sosai
sai ki kai kara ma iyayensa assalamu alaikum wani kinji dole a cikin family shi akwai wanda you are very close to sai ki mishi magana kin ga sai a zo iyayen shi tunda su suka san shi su suka mishi tarbiyya kuma su san irin tarbiyyar da suka mishi
haka
in haka suka mishi tarbiyya dan ya dinga wulakanta mace to kin ga anan ne wannan kuma shine sai a tashi tsaye ai maganan abu amma in su san sun madan su tarbiyya mai kyau dole za su zo su yi bringing din shi to order su yi questioning din shi
haka ne
to kin ga anan ba a bata abu ba amma an gyara amma mu millennium parents yanzu are always like in kin ga zaki iya zama auren ki zauna in kin ga ba zaki iya ba ki tashi me akai akwai wanda na sani ta aurar da yarta kwata kwata auren yarta nawa wata hudu yarta ta fito daga gidan miji me yasa ranar ta mishi wife yana office bai answer wayanta ba ya ga miss call din ta bai calling din ta back ba ya dawo gida ta mishi magana words din yarinya sai ta fara cewa me ya zama ka waya ba za ka ansa ni ba sai ya ce mata ina aiki kika kira ni naga wayanki kuma ina tashi naga me yasa zan kira ki kai tunda gida zan taho shi yasa man kira ki ba and the first word that came to her my dan wulakanci kin gani ta ga mai iya ta dai dai and it's wrong with that so suna ganin kamar ita tayi dai dai a wannan ta wata hudu ta dawo gida da karamin ciki shi kuma bai biyo ta ba saboda shi ashe ma yana da iyaye ya ga iyaye shi ga abin da ya faru su ma ko suna da nasu pride ba su biyo ba har ta haihu a gida har ta yi 40 a gida sai dai kai aka musu kai da kudin suna saboda shi ma yana da wannan fushin to kin ga a ciki sai aka samu wani kawun shi da yazo ya zaunar da shi ya mishi magana yace ai in ka auri mace ne a matsayin kai babba in ta muka abu sai kai considering shi as wauta ne da yarinta haka kawun shi ya sa shi a gaba wasu yaran tana cewa ba za a je ba ita mata ma za ta nema mishi amma kin ga haka kawun shi ya sa shi a gaba suka je gidan aka ba da hakuri kin ga bayan ta yi kusan wata nawa a gida almost aya a gida to kin ga annan ma kuma sai aka fara tunda ta dade bai juyo su ba bai musu wannan ba sai an saki daura aure kin ga ma kuma aka zo aka fara having complication to ita kuma yaran da ta ji an ce sai an saki daura aure ta kuma kawai she thinks ai babu aure tsakanin ta da shi sai ta fara ganin wani a waje sai uwar yaran ta zo ta ce ai ba mamaki dan da ta ya ba ma ba jikanta bane ba dan danta bane ba saboda misa saboda iyayenta ba su zauna sun muta nasiha mai kyau ba suka bar ta ganin aure ya lalace yanzu magana da nake miki shi ya saki wani aure and he's happy kuma ganin ta yayi ta yana son ta ba wai aure dole aka mishi ba to kin ga mu iyaye muna contribute sometimes we need to be careful of what we say because yaran yanzu because akwai particular abin da suke san ji and unfortunately mu kuma muna fadan wannan shi za su dauka duk abin da kika fada ba za su ji ba ai ga abin da wanta ta ce kuma yanzu Allah shi kyauta wani abu yanzu ya faru kin ga ai hajiya kin ga yanzu a ce ai wacce ta ce kin ga so there are certain things da umma saboda fishi da bacin rai ne we should learn to control ourselves ba komai zan fito mu gaya mai yaran zamanin yanzu ba saboda kokolwansu ba zai tunanin okay fine let's put one and two together mu samu right answer ba kawai su magana in ta musu da ita musu dadi kawai shi za su dauka kamar as I said earlier yarinya ne tana iya zuwa yanzu ta fara mishi rashin mutunci saboda me yasa saboda ai hajiya ta ce in bai dena mun wulakanci ba in koma gidan ubana kuma duk laifin da ya mata wallahi yau ko shine yake cin zalunta the moment ta fara mishi rashin mutunci laifin shi duk ya wanke laifin ta za a gani kin ga ai ba ai abin da ya kamata ba in za mu yi magana kamar mu especially mu matasa maza da mata in za mu musu magana there are certain words da bai kamata mu dinga gaya musu ba because they pick easily akwai word din zaki zo ki fada they pick it and they use it against you so we should be very careful most especially in za mu fadakarwa mai matasa the words din da zamu dinga gaya musu kada abin ya zo ya backfire on us
to mai sauraro haka ya kasance a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu mu saki dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabi'u Sintin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya